Shana bayan da rabo so brandi an na mazala yande.
Your majesty,
Zion Christ.